الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bayan haka ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki, magajin halittar mu, mamallakin mu, wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum, shi kadai ya cancanta a bauta masa. Muna masa godiya. Yau ma Allah madaukakin sarki ya ba mu dama za mu ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma daga wannan masallaci mai albarka, masallacin Umar ibn Abdul Aziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi. Yau ne na 26 a cikin watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1447, 15 ga watan 3 2026 a kirgin miladiya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓi ayyukanmu da muke a cikin wannan wata. Allah ya sa ba yin war banza da kishi ba, banza muke yi ba. Duk abin da muke yi Allah ya sa domin sa muke yi. Allah ya zuba mana ladan a cikin mizanin na ayyukan ladan. Allah ya sa mun ga ayyukan mai farin ciki ranar tashi alkiyama. A in muka manta ba jiya, muna tafsirin aya ta 27 zuwa 33. Fadin Allah madaukakin sarki, fa atadbi min qaumiha tahmilu. Na'am. Allah madaukakin sarki yana mana labarin lokacin da nana Maryamu ta taho da ɗanta wajen mutananta. Fa atat bihi qaumaha tahmilu, qalu ya Maryamu laqad ji'ti shay'an fariya. Nana Maryamu ta taho da ɗanta wajen mutananta, wato akwai balaga a cikin faɗin Allah madaukakin sarki da yace fa atat bihi qaumaha, sai ce kuma tahmiluhu. Dama tunda jariri ne, in ta taho da shi wajen mutananta, da ya za ta taho da shi, tana ɗauke da shi, sai an faɗi tana ɗauke da shi kafin ka san tana ɗauke da shi ta zo. To Allah madaukakin sarki ya ce sai ta zo da shi wajen mutananta, sai ce tana ɗauke da shi, kuma dama an san dole a ɗauke da shi za ta zo. Suka ce saboda ka ga irin abubuwan da aka faɗa, irin wannan ɗan ba wai ordinary ɗa ne haka kawai ba, ɗa ne na musamman. Allah madaukaki ya faɗi sufofinsa, yayin mata albishir da shi ga irin abubuwan da zai kala kala, ga darajarsa, ga girmansa, kuma ga irin aikinsa da aka yi. To kar wani ya tsammanin cewa da aka ce an taho da shi, yayi tsammanin da kafarsa ya taho, ya ce aikin shi Annabi Isa da kafarsa ya zo kira, a'a sai ce ta'milu, dan Allah maka cewa duk da wannan baiwar wakil da aka nufa yana nan dai jariri ne a cikin mangoyi daukar taki, duk abun mamakin nan da bai yi ba a kwance ki a cikin su mangoyi, dan haka Allah maka da jinsar ki yace ta'milu tana da tarihi. Qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya, mutanenta suka faɗi abin da ake zaton zamanin su, suka ce gaskiya da na Maryam kin zo da al'amari babba, shay'an fari azima, wasu suka ce shay'an munkara, kin zo da abinki, wasu suka ce ai a wato mukhtalaqan, kin zo da wani abu na ƙarya. Wannan magana ta ki duki ta mallin ta ya za a yi a ce matar da ita ba mai miji ba kuma ba saduwa aka da ita ba kuma ta samu da, wannan magana ba ta gaske bane daga jiti shi an tariya. Duk lokacin da na karanta wannan ayar yana daga cikin abin da bana mantawa da shi, daga jiti shi an fariya, kun san bare bari su suna ganin indai a Najeriya Qur'ani dai baka musu, har cewa suke maimakon Qur'anin Arabiyyan sai su ce Qur'anin Kanuriyyan. Wallahi kwanaki wani tilawa yake na ji kawai da ya zo Qur'anin Arabiyyan sai ce Qur'anin Kanuriyyan, saboda su bare bare suna ganin cewa indai Qur'ani ne a Najeriyan nan to an sallama musu. To daga cikin hikayoyinsu ta tsuniyoyinsu kai da ake faɗa wai akwai wani shahararren makaranci da aka yi gwani Musa a Borno, ana yawan labarinsa a ɓangaya na a ce gwani Musa, in za a faɗi karatu a ce ko kai ne gwani Musa, ƙarewa ce. To wai wata rana ana darasi gwani Musa ya ce laƙar ji iti shai amfaniya, sai wasu suka ce arama wai ji ita ne ba ji iti ba ne, ji ita ne, sai ya ce ji iti, suka ce ji ita ne arama, sai shuru wai sai aka ji daga sama ana cewa ji iti ji iti ji iti, saboda tsabar a tabbatar da gaskiyar gwani Musa ya za ta ce tatsuniya, tatsuniyar bare bare ne wannan ko? Lallai kan dai bare bare sun san Qur'ani gaskiya. Allah ya ƙara mana sanin Qur'ani da yake da shi. Laqad ji'ti shay'an fariya, ya ukta Haruna, jiya mun yi magana akan wannan maganganun malamai akan cewa me ake nufi da ƴar'uwar Haruna. Mun dai rinjayar da cewa duk yadda aka yi dai ba ƴar'uwar Annabi Haruna dan Annabi Musa bane, duk da akwai wanda suka faɗa haka cikin malamai, akwai wanda suka ce ƴar uwar Annabi Musa ce Haruna, har ma suka ce ita ce wannan mahaifiyar Annabi Musa din nan ta tura ta, tace ta je ta bibi halin da Annabi Musa yake, wa qalat li ukhtihi qustihi fa basarat bihi an junubin wa hum la yash'uruna, fa qalat li ukhtihi, sai tace wa ƴar uwar Annabi Musa din qustihi bi bayansa, ta sa ta je ta ji wani hali yake ciki, ita dai yanzu ta sallama shi ta bi abinda aka yi mata ilhama, ta sanya shi a cikin akwati ta jefa cikin ruwa an ɗauka a gidan Fir'auna, fa basarat bihi an junubi, ita wannan ƴar uwar kuma ta je ta kalle shi daga nesa, wa hum la yashkuruna, su ba su sani ba. To wasu malamai sai suka ce wannan ƴar uwar Annabi Musa ɗin da aka tura ta je ta yi leƙe ita ce ake magana, ita ce ƴar uwar Haruna, da aka ce ya ukta Haruna. To kun ga al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ya kawo fuskoki da yawa, yace ba zai taɓa yiwuwa ta zama ƴar uwar Annabi Musa a ɗan Annabi Haruna ɗan uwan Annabi Musa, ba zai yiwu ba. Yace na farko, yace Allah madaukakin sarki ya sanya Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne ƙarshen annabawa, kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi da kansa ya faɗa cikin sahihin Bukhari da Muslim, ana aulan nasu bi ibn Maryama, annabi yace ni nafi dacewa da Isa dan Maryam akan kowa illa annahu laysa bayni wa bainahu nabi sai dai tsakani na da shi babu wani annabi daga annabi Isa ba ai wani annabi ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi kuwa annabi Isa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa an yi shi ne bayan annabi Musa bayan annabi Musa ya zo domin Allah madaukakin sarki ya ce summa qaffayna ala asarihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam control din muryarsa da aka yi masa haka da kawai sai kasa da ita no ka so wani control din muryar ba aiki ne lokacin muna musabaka wani garbi ya shiga musabaka da ya sauko yana gumi aka ce yayi dai ce kai abin ne ga control din tajwidi ga na talawa ga na murya yayi yawa control din Allah ya sa mu dace to anan Allah madaukakin sarki ya ce summa qaffayna ala afarihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam ثم قفينا على آثارهم برسلنا سيما كبيو بايانس دا منزل نمو وقفينا بعيسى بن مريم سيما كبيو بايانس دا إيسى بن مريم كي يرى إيسى بن مريم يادو دب بايانس دا منزل نمو دب كم منزل نمو سيدا أكا كماسو سنة أكا إيسى بن مريم دا أكا يشكو ما أكا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تو أكا ونم مغانا إذا أكا سي إرقور النبي هارون أمقور النبي موسى تو ونم فزينون كينان da dole ya zama annabi Isa dinnan ya zama kafin annabi Sulaiman da Dawud ne me yasa saboda alqur'ani ya tabbatar mana cewa annabi Sulaiman da babansa Dawud duka an yi su ne bayan tafiyan annabi Musa kuma gashi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce daga annabi Isa ba ai kowa ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ku wannan ta tabbata to zai zama annabi Dawud da Sulaiman bayan annabi Isa kai ko ba zai zama haka ba Allah ya ce alam tara ilal ladina alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di Musa doguwar kissa ce abinda nake nema a ciki shine Allah madaukakin sarki ya ce alam tara ilal mala'i shin baka gani bane zuwa ga wannan mutanen min bani isra'ila daga banu isra'ila min ba'de musa bayan annabi musa in qalu li nabiyyin lahum yayin da suka ce wa annabin su if aslana malikan nuqatil fi sabilillah ai ko mana wani sarki wanda zamu jihadi da shi saboda Allah to a cikin wannan kissar Allah madaukakin sarki ba da labarin wa qatala daudu jaluta kaga a cikin tafiyar akwai annabi Dawud a ciki shi ya kashe Jalut a ciki shi ku Dawud shi ya fita annabi Sulaiman kaga kenan duk zai zama bayan lokacin aka yi su idan har aka ce yar uwar annabi Haruna dan uwan annabi Musa ne to zai zama kenan zamu ji dai suka yi kenan mu zai zama bayan su ne kenan aka annabi Dawuda aka annabi Suleiman gashi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce bayan annabi Isa babu wani annabi sai shi al-Imam al-Kathir yace wannan kada ya nuna cewa lalle dai ba wannan yar uwar annabi Haruna nan ba ana nufin annabi Haruna dan uwan annabi Musa yake nufi ba yar uwar Haruna ba ta nufin Harunan annabi Musa alayhi salam yace malaman da suka samu zamiya a wannan suka dauka cewa annabi Haruna ne yace babban matsalar da suka samu shine abubuwan da suka karanta a cikin littattafan Banu Isra'ila ne so Banu Isra'ila sun nassanta a cikin littattafan su cewa ita wannan Maryamu bintu Ibrana ce kuma yar uwar Haruna to da suka faɗi haka sai wasu suka dauka cewa ita ce dai har yanzu dan sunan ya maimaitu sunan ta sunan babanta to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa dabi'un banu Isra'ila saboda yawan ambaton sunayen annabawa da suke sawa sunayen Musa da yawa a cikin sunan annabi Haruna da yawa shi yasa sai ka ji sunan yana tabbatuwa iri daya in baka sani ba sai ka dauka wancan shine wancan kaga Musa ibnu Imran ake cewa Maryamu ita ma bintu Imrana dan haka wani in yaji sai ce to kaga duk babansu iri daya ne ai Imranan ana maimaita shi da yawa ne dan haka Musa ba ana ta maimaitawa Maryam din ma ana ta maimaitawa dan haka zaka ta gajin zaka ta jin Musa ibnu Imran amma ba wancan Musa ibnu Imran bane kuma an fahimta ko shi yasa hadisi cikin sai Muslim Al-Mughira dan Shu'ba sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura ni zuwa Najran fa qalu mutanen Najran nasara ne sai suka ce ara'aita ma taqra'una kun kula da abin da kuke karanta a cikin littafin ku kuwa kuna cewa ya ukta Haruna ya yar uwar Haruna wa Musa qabla Isa bi kaza wa kaza suka ce masa ku ba ku sani ba ai Musa an yi shi kafin Annabi Isa da tsaruruwan shekaru ko dubbai qala Mughira dan Shu'ba yace faraja'tu fa zakartu zalika da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sai koma na ga manzon Allah gafi abin da nasara da ranar suke fada alqur'ani yace ya ukta Haruna suka ce kuwa ai tsakanin Musa wato tsakanin Isa da Haruna shekaru ne masu yawan gaske fa qala shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ala akhbartukum ba na ba ku labari ba annahum kanu yatasammuna bil anbiya'i was salihin qablahum su haka dabi'ar banu isra'ila yake ai suna yawan sa wa ƴaƴansu sunan annabawansu da mutanen kirkin to haka sunan yake ta maimaituwa dan haka in gaji sai dauka wancan ne alhali kuma ba shi bane shi yasa suka ce wannan Harunan ba shine Haruna dan uwan annabi Musa alaihi salam ba har ma jiya mun faɗi maganar wasu daga cikin magabata kaman Qatada ibn Da'ama yace ya ji daga cikin wasu magabata suna faɗa cewa Harunan nan wani mutumin kirki ne bawan Allah a zamanin ita nana Maryamu mutumin kirki ne duk inda aka ga wani mai halin kirki sai a ce to kai ma dan uwan Haruna ne mutumin kirki kaman Haruna Harunan wannan zamanin ake faɗa ba wancan Harunan ba saboda yawan Haruna a cikin banu Isra'ila suka ce shi wannan Harunan na garin wanda ake kamanta shi da nana Maryamu suka ce lokacin da ya rasu a jana'izar sai da aka samu Haruna 40,000 bayan sauran mutane gama gari so Usmanu banda su Haruna kadai sai da aka samu 40,000 Haruna saboda yawan suke yanda suke ta maimaita sunayen annabawa suna annabawa to wannan shine yasa wasu suke ganin cewa kaman wancan Harunan ne amma ba shi bane Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana lokacin da nana Maryamu ta zo suka ce mata ke dai yar uwar Haruna ke ba babanki ba mutumin banza ba mahaifiyarki ba mazinaciya ba me ya haɗa ki da wannan abu kawai fa isharat ilayki sai ta yi isharar zuwa ga annabi Isa ba da ba an ce mata idan har fa in ma tara inna min al-bashar ahadan fa quli inna nadhartu lir-rahmani sawman fa lan ukallima al-yawma insiya da ma an ce mata kace magana idan ta hadu da wani ya tambaye ta ma ina za samu da tace ni nayi bakance ba zan yi magana ba fa lan ukallima al-yawma insiya a yau dai ba zan yi magana da kowa ba nayi bakance aka ce kuma da masu banu Isra'ila sun saba yin bakancen magana to da ka ba za ki magana ba fa asharat ilayhi sai ta yi ishara zuwa gare shi ta yi ishara zuwa gare shi a tambaye shi kenan ko to ta ina nan Maryam ta samu fahimtar ta ishara zuwa ga Annabi Isa tambaye shi wata tambaya ce ka iya ce zuwa ga gwalwarka Aisha to yanzu an ce ita dai an ce kake magana an ce bata kattai magana ko kuma an za ta magana iya abin da za ta faɗa tace inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya nayi ba kance da kaina da ubangiji na yau ba zan yi magana da kowa ba sai ta shu ba za ta sake cewa komai ba to amma sai ta yi ishara zuwa gare shi wasu malamai suka ce an mata ilhama ne ilhama aka yi mata kawai ta yi ishara dan haka sai ta ji ranta kawai bata yi ishara sai ji wasu suka ce ai wannan zahiri ne tunda alqur'ani a lokacin da dama za a yi mata albishir ai ya gaya mata zai yi magana yana jariri tunda dama an ce mata zai yi magana to ai za ta tuno ta yi mata ishara ce gashi nan ku tambaye shi mana amma tunda ba za ta yi magana ba sai ta nuna dan Allah madaukaki ya gaya mata dama inna Allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-masih isa ibn maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa min al-muqarrabin wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla dama an gaya mata tun lokacin da aka ba mata albishir mala'ika ya gaya mata cewa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla zai yi magana da mutane yana tsumman goyo da kuma bayan ya girma dan haka lokacin da aka tambaye ta sai wannan abin ya zo mata fa asharat ilayhi sai ta nuni zuwa gare shi qalu sai suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya wai da yana mai magana da mutumin da yake tsumman goyo ta yaya al-mahdi shine shimfida da ake sa yaro karami jariri ana daukar sa da ita ai shine ba haushe yake cewa zan mangoyo ko to yaya zamu magana da jariri da yake kwanci a shimfidar sa dan kankani yaya zamu magana da shi wasu daga cikin malamai sun nakalto cewa wato sun dauki wannan magana tana da mari ba matsayin isgilanci wannan abun na cewa nuna musu da tayi su tambaye shi yafi musu ciwo ma akan ganinta da suka yi da ɗa ba tare da miji ba suna ganin cewa ta musu isgilanci al-Imamu Suddi haka yake cewa suka ce la sukhriyatuha bina ashaddu alaina min zinaha jama'atta wannan suna bakin cikin yaya aka yi ta samu da anya ba zana tayi ba to lokacin da ta yi musu ishara take ku tambaye shi sai suka ce ai wannan isgilancin da kika yi mana kika ce mu tambayi yaro da yake cikin tsumma wannan wulakancin ya huci wa akan nan ma yayi zaki nuna mana yaro jariri kike tambaye shi wannan rena mana wayo kike wato sai aka irin dan Sokoto ana hikayar wani dan Sokoto wai ya aje curin furarsa guda takwas fura ne curi takwas ya aje da wani ya zo sai ya dauke guda hudu hudun kuma sai ya raba kowace guda daya biyu sai ya mulmule su ba sun zama turi takwas ba to shi ne dan Sokoto da ya zo ya gani ya ce shi wallahi ba satar ta basu ciwo ba raina masa hankali da aka yi wai hudun nan aka zage cure su aka bayar su takwas wannan abin ya masa ciwo akan satar to take cewa wannan abun haka suke cewa wannan cewa ta tambayi yaron ya kuma su ciwo dan wulakanci ne suke gani da isgilanci akan zanan da tayi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya to a lokacin Allah madaukakin sarki sai bude bakin Annabi Isa alaihi salam sai ya magana qala inni abdullah yace ni bawan Allah ne atani alkitaba ya bani littafi waja'alani nabiyyan kuma ya sanya ni annabi waja'alani mubarakan aina ba kuntu kuma ya sanya ni mai albarka duk inda na kasance wa awsani bis salati waz zakati kuma ya mun wasici da sallah da zakka ma dumtu hayyan matukar ina rayi annabi isa alaihi salam yayi magana yana jariri a lokacin kai zaka iya cewa Allah madaukakin sarki ya bada annabi isa baki yayi magana dan ya kubutar da mahaifiyarsa daga abin da ake tuhumanta da zaka tuno sai ka ce to ai da kamata ya fara wanke gwarsa tukun yace a mahaifiyata ba zan tai ba ni haka Allah madaukakin sarki ya kaddara a same ni ko saboda ya wanke mahaifiyarsa dan damuwar da take ciki kenan a wanke ta amma saboda a nuna maka tauhidi yana gaba da komai. Allah madaukakin sarki da ya bude bakin sa bai yi maganar wanke mamansa daga tuhuma ba, sai ce inni abdullahi, ni bawan Allah. Malamai suka ce wannan ishara ce zuwa ga cewa babu abin da yake da girma a wajen Allah madaukakin sarki kamar tauhidi. Da haka sai aka bar maganar, ba a yi maganar wanke ta ba, kwata kwata ma bai yi lafazin wanke ta ba, kawai yake inni abdullahi, ni bawan Allah ne. A nan yana tsarkake Allah madaukakin sarki daga Allah ya zama yana da wani abokin halitta, ya zama yana da wani abokin tarayya, don kada wasu su ga cewa tun da yayi magana yana jariri ya kamata a bauta masa, tun da aka haife shi ba uwa ba uba ya kamata a bauta masa, tun da yake magana yana tsumin goyo ya kamata a bauta masa, tun da yake kaza ya kamata a bauta masa. Dan haka abin da ya fara faɗa da ya bude baki sai ce inni abdullahi ataniyal kitabu wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah ya bani littafi. Nan ma malamai sun tattauna suka ce to an ba shi littafi kenan shi dama da littafin sai zo daga haihuwarsa ko yaya. Wasu suka ce nan yana faɗan cewa abinda Allah madaukakin sarki hukunta masa ne, yana ba da labarin abin da zai faru. Allah ya riga ya rubuta, ai Allah ya riga ya rubuta cewa ya ba da littafi, wa ja'alani nabiyyan, kuma ya riga ya rubuta cewa ni annabi ne, amma ba lokacin aka bashi annabtar ba. Wannan fahimtar wasu malamai kenan. Wasu malamai suka ce a'a, shi annabi Isa alaihi salam tun yana ciki ya iya injila, dan haka da ilimin sa yazo, dan haka yake wa ja'alani wa ataniyal kitaba, ya bani littafi, da ba ya iya littafi tun kafin yazo, domin atani yana nuna fi'il madhi ne, an riga an bashi, wa ja'alani nabiyyan, an sanya na annabi. Amma jumhurin malamai sun fi karkata a kan maganar farko cewa yana ba da labarin abinda Allah madaukakin sarki hukunta masa ne, ya hukunta masa bashi littafi, amma yanzu ba bashi littafin ba tukuna, ya hukunta masa shi annabi ne amma bai zama annabin ba yanzu tukuna. Waja'alani mubarakan aina ma kuntu, kuma Allah madaukakin sarki ya sanya ni mai albarka duk inda na kasance. Allah madaukakin sarki ya sanya annabi Isa alaihi salam mai albarka cikin magabata, akwai waɗanda suka fassara mubarakan mu'alliman lil khairi, Allah ya sanya shi mai karantar da alheri. Wasu suka ce nafa'an, mai yawan amfanan mutane. Wasu suka ce ad'u ila tauhidillahi wa ibadati, shine ma'anar mubarakan. Allah ya sanya ni mai albarka, ina kiran mutane zuwa ga kadaita Allah da bautar Allah. Wasu suka ce amiran bil ma'ruf wa nahiyan 'anil munkari, Allah ya sanya ni mai ummi da kyakkyawa, mai hani ga barin mummuna. Ibn al-Qayyim rahimahullah yana cewa abinda ake nufi da al-mubarak mai albarka, kafirul khair fi nafsihi, wanda yake da yawan alheri a kashin kansa, alladhi yuhassiluhu li ghayrihi, wanda kuma wannan alherin da yake wato da yake tare da shi yana iya amfanar da wani da shi, wa nushan wa iradatan wa ijtihadan, kuma mutum ne mai nasiha, mai nufin mutane da alheri, mai kokari wajen karantar da mutane. Al-Allama Ibn Ashur yace annabi Isa alaihi salam, Allah madaukaki sarki ya sanya shi mai albarka saboda iya abin da Allah madaukaki ya faɗa, abin da yazo da shi wa banu Isra'ila na alheri, ya halatta musu abin da za a ke haramta musu a cikin littafi, ya koya musu manyan ɗabi'u, bayan zukatansu sun ƙeƙashe sun canza addini, amma ya dawo da su ya kira su zuwa ga addinin Allah tabaraka wa ta'ala, ai ba abin da ya kai wannan alheri. Da haka yake ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, kuma Allah madaukakin sarki ya mun wasiya da sallah, kuma ya mun wasiya da zakka. Malamai duk sun hada kan sallan nan, sallah ake nufi da aka sani, amma azzaka sun yi zabani. Wasu suka ce abinda ake nufi zakka ana nufin tsarkaka daga zunubai. Allah madaukakin sarki ya mun wasiyi da in yi ta tsarkaka daga zunubai, kai kar in zama mai aikata laifi, na bar aikin saban Allah madaukakin sarki. Sun yi wannan fassara ne saboda annabi Isa alaihi salam a tarihinsa shi bai taɓa mallakar dukiya ba, ballantana yi zakka, shi baya samun abu ya kwana, duk abin da ya samu baya da shi yake, baya barin abu ya kwana. Ka ga a cikin bayan Allah ko wanda ba su yarda su ba naira ta kwana ba. ba ma cikin annaba ba an yi irin wannan waɗanda ba sa bari ya kwana komi suka samu to ba sa bari ya kwana a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masu haka akwai wanda suke gurguwar fahimta daban abu zarri radiyallahu ta'ala ya samu sabari da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yayi wani kuskuren fahimta akan wata aya da Allah yake wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim wanda suke taskancewa kudi ba sa ciyar da isu saboda Allah kai musu albishir da bumu da azaba mai radadi sai ce to duk wanda ya bar kudi suka kwana ya shiga cikin wannan aya da haka shi duk abin da ya samu a ranar yake rabarwa in Allah ya kai mu gobe kamar tsuntsu kasan tsuntsu in yaje ciwo ya cika in yaje kiwo ya cika cikin sa kawai sai da ba ya daukowa gobe ma ya sake fita to haka Abu Dharr kuma ya tsananta yana ganin duk wanda suke aje kudi su kwana to su sun saba wannan ayan ne kaga za a zauna lafiya da Abu Dharr duk sahabbai suka yi su fahimtar da shi yace ina ai kawai fabashshirhum bi adhabin alim duk wanda ya aje naira ta kwana fabashshirhu bi adhabin alim wanda ya aje dala fabashshirhu bi adhabin alim duk abin da ka samu in ka cika koshi ka biya bukatar ka to ka sadakar da su saboda Allah in ba haka ba ka shiga cikin wallazi ne yake nizuna zahab wal fidda ai al'amari yayi zafi wa Abu Dharr karshe bai iya rayuwa cikin mutane ba dan mazhabar sa ba za a iya bi ba sai mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga Abu Dharr yace rahima Allahu Abu Dharr ya'ishu wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'athu yawm al-qiyamati wahdahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Abu Dharr yace Allah jiga Abu Dharr zai rayu shi kadai ya mutu shi kadai ranar alkiyama a tashin shi kadai abubuwa suke zafi a lokacin sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu Abu Dharr in kasa zama cikin mutane dole ya koma can wajen gari yaje dakin sa shi kadai ya zauna shi kadai yasa tana nuna koma ta babu shi kadai yaje zauna a daki wasu mutane sun zo wucewa wata rana sai suka ga mutum a kwance cikin sahabbai suka duba sai suka ga Abu Dharr suka ce manzo Allah ya gaskiya Allah ya ji dan Abu Dharr yace Abu Dharr zai rayu shi kadai ya mutu shi kadai a tashe shi ranar alkiyama shi kadai ranar alkiyama kan kowa ma shi kadai za a tashe shi to amma ya rayu shi kadai kuma ya mutu shi kadai kawai ganin sa aka yi mutu to suka ce annabi Isa haka yake baya barin komai haka na Asma'u ɗar sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala ba ta barin abu ya kwana duk abin da ta samu in ta yi bukatar ta to kyautar da shi take aka ce me yasa ta ce ni manzon Allah ne bai ga mun yace kada ki damke sai Allah ya damke miki kada ki hana sai Allah ya hana miki kada ki kunshe ke ma sai Allah ya kunshe miki in tabar ta ga biya bukatar ta bata bayar ba sai ta ga kaman za ta shiga cikin fushin Allah kamar abin da manzon Allah ya faɗa din nan kamar bata biyayya ba dan haka ba ta bari to haka annabi Isa alaihi salam baya barin komai ya kwana suka ce to ina ya samu dukiyar da zai zakka ba nan za a ce wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya suka ce ita zakka an shar'anta ta wa mutum in an yi masa wasiya da ita ai ana masa wasiya da ita ko bai da kudi san dai haƙin Allah ne in yana da shi yayi in bai da shi kuma shikenan bai lazumce shi ba an masa wasiya da yayi zakka malaman da suka ce zakatul mali ake nufi kenan suka ce an ta masa zakka ne amma tun da ba shi da shi zakka ba to wajen ba sai ran da ya samu wa'in can malaman kuma suka ce a'a az-zakatu anan anan tun adh-dhaharatu min adh-dhunubi ana nufin tsarkaka Allah ya umarce ni da in tsarkake kaina daga zanubar kai ɗin ka aikatawa wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati kuma Allah ya sanya ni ai wa ja'alani barran bi walidati Allah ya sanya ni mai kyautatawa ga mahaifiyata kaga shi annabi ya haya da yake yana da uwa da uba sai Allah madaukakin sarki ce wa barran bi walidayhi mahaifinsa da mahaifiya amma da yake annabi Isa dan a tabbatar maka cewa ba shi da uba mahaifiya kada yake da ita sai Allah madaukakin sarki ce wa bar sai yace wa barran shi yake ba da labari wa barran bi walidati ni mai kyautatawa ne ga mahaifiyata wannan kuma ya ce nuna mana abinda muka yi magana akan sa a baya akan kisar annabi haya girman harkar mahaifa kaga shi ma annabi isa sai da maganar mahaifiya da yana da mahaifi da ya faɗi shi kuma wannan yana kubutar da barebu daga maganar uba wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya Allah madaukakin sarki bai sanya ni mai girman kai kuma shaqi wato marashin arzikin lahira ba domin daga cikin abin da ke sa mutum ya zama shaqi ya rasa arzikin lahira to ya zama mutum ne mai kangarewa mai tawaye mai rashin biyayya wa iyayensa dan haka shi yasa yace wa lam yaj'alni jabbaran bai sanya ni mai girman kai shaqiyan marashin arzikin lahira shi yasa da yawa daga cikin magabata suka ce duk wanda baya kyautata wa iyayensa to sai ka same shi da jabberanci da girman kai karshe kuma sai ya zama shaqiyi Allah ka tsare mu wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyan sai ce wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya irin wannan salon ya gabata akan annabi haya da yake shi Allah ne yake ba da labari ai mala'ika ne zo yake ba da labari Allah ya aiko shi yake ba da labari wa annabi Zakariya akan irin dabi'u da za a haifa annabi haya da shi wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya shi kuma nan annabi Isa shi da kansa yake ba da labari da haka yake wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma yub'athu hayya ka san waɗannan kamar yadda muka faɗa a baya waɗannan gabobi guda uku gabobi ne mafiya hadari a cikin rayuwar mutum gaba daya lokacin da zaka zo duniya da kuma lokacin da zaka fita a cikin wannan duniya da kuma lokacin da zaka tashi ranar alkiyama Allah ka samu ji'a da ci wasu malamai suna tattaunawa shi annabi haya alaihi salam cewa akai wa salamun alaihi mala'ika ne yake ba da labari abinda Allah ya aiko shi wa salamun alaihi aminci ya tabbata gare shi yawma wulida ranar da aka haife shi wa yawma yamutu ranar da zai mutu wa yawma yub'athu hayyan ranar da za a tashe shi rayayye shi kuma na annabi Isa ne yake ba da labari wa kansa wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya suka ce to wai wanne ne ya bi da wanda aka turo mala'ika ya faɗa da kuma wanda ya faɗa wa kansa shi mala'ika ne yake ba da labari Allah ya aiko shi ce annabi ya haya amincin Allah ya tabbata gare shi ranar da aka haife shi da ranar da zai mutu da ranar da za a tashe shi shi kuma annabi Isa shi yake gaya wa kansa to al-Imam Ibn Kathir rahimahullah da wasu daga cikin malamai sai suke cewa ai ba za a yi muqarana tsakanin wannan maganar guda biyu a ce wai wanne tafi ba wai amincin waye yafi tsakanin wannan da wannan tunda can labari aka bayar nan kuma shi ya bayar da labarin da kansa ai labarin da annabi Isa ke bayarwa anan shi ma ba labarin kansa bane yana ba da labarin abin da Allah ya sanar da shi ne ai can mala'ika yana ba da labarin abin da Allah ya koshe faɗa nan kuma annabi Isa yana faɗan abin da Allah ya sanar da shi dan haka duk labarin daga Allah ne wato ba zai zama irin kamar tattaunawar da malamai suke yi tsakanin Nana Khadija radiyallahu anha da Nana Aisha radiyallahu anha ita Nana Khadija Allah madaukakin sarki ne ya aiko da kansa ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ka ce ina gaida Khadija Nana Khadija sace Allah yace a gaishe ni manzo Allah ce kware kuwa wa sammani bismi kuma ya ambace ni da sunana annabi ya ce kware kuwa kware kuwa Allah ne ya ambaci sunanta da kansa haka manzo Allah ya bata labari ita kuwa Nana Aisha radiyallahu anha mala'ika Jibril ne ya aika mata gaisuwa to da wanda gaisuwar mala'ika Jibril da gaisuwar Allah ɗaya ne ba za a hada ba to wasu kamar suna so su wannan mukaranan ne da wanda shi mala'ika ne ba da labari da kuma wanda annabi Isa shi ya ba da labari da kansa wai wanne ya bi shi ne suka ce a duk wannan labarin Allah madaukakin sarki ne wancan ta hanyar mala'ika wannan kuma ta hanyar sanar da annabi Isa alaihi salam da yi amma duka Allah yana tabbatar musu da aminci a mafiya haɗura rayuwa ranar da mutum zai zo duniya ya ga fiskokin da bai saba gani ba, ya ji zafin da bai saba ji ba, ya shigo gidan bakin ciki da damuwa. Duniya ba daɗi amma ba a so a bari, ko ba haka bane? Galibin ka tambayi mutane kace daɗin duniyar nan suna ji zaka ba wallahi ba wani daɗi suke ji ba, amma inda za a ce to yaya to haka dai ba daɗin dai amma ba a so bari ko? Amma ko dole sai an bari. Allah ka sa ranar barin mu tafi a dace. Wassalamu alayhi yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Fatin. Sarki yace zalika wancanan ka Isa ibn Maryama shine Isa dan Maryamu qaulal haqqi magana ta gaskiya alladhi fihi yamtarun wanda a cikin sa suke musayya ma kana lillahi an yattakhidha min waladin bai dace ba ga Allah madaukakin sarki ya riki da subhanahu sarki ya tabbata gare shi idza qada amran in ya hukunta wani abu fa inna ma yaqulu lahu kun iyaka yana cewa da shi kasance ne fayakun sai ya kasance wa inna allaha rabbi wa rabbukum kuma lalle Allah shine ubangiji na ubangijinku fa'buduhu ku bauta masa hadha siratun mustaqim wannan tafarki ne madaidaici fakhtalafal ahzab min bainihim ungiyoyi sai suka sassaba min bainihim a zakaninsu fawailul lil ladina kafaru azaba ta tabbata ga wadanda suka kafirce min mashhad yawmin azim daga taron wurin nan mai girma. Allah madaukakin sarki bayan ya gaya mana wannan labari sai kuma yace wannan labarin da aka baku to shine Isa dan Maryamu. Isa dan Maryamu da kuke jin labarin sa da irin abubuwan da ake faɗa akan sa wanda ba na gaskiya ba, to wannan abin da aka gaya muku a cikin littafin Allah shine labarin Isa dan Maryamu. Zalika Isa ibn Maryam qaul al-haqq kuma maganar al-haq gaskiya. Al-haq ko dai zama diddul baqi wato sunkuyan abin da wasu suke faɗa na barna waɗanda suke cewa Allah ne ko su ce dan Allah ne ko su ce dan zina ne, duk wannan magana ce da ba ta gaskiya ba. Amma wannan abin da aka gaya muku ita ce qaulul haq, a'ani qaulul haq, wannan ita ce maganar gaskiya, ko kuma qala qaulul haq ya faɗi maganar gaskiya, ko kuma idan al-haqqu anan ana nufin Allah, domin daga cikin sunayen Allah akwai Allah. Zalika bi anna Allah huwa al-haqqu wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir al-haqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarin. To anan kaga al-haqqu min rabbika anan ana nufin al-haqqu didd al-batil, amma zalika bi anna Allah huwa al-haqqu anan al-haqqu ana nufin Allah. To wasu malamai suka ce qaul al-haqqi ay qaul Allah, magana Allah, wato magana ta Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan da aka gaya muku ita ce magana gaskiya akan labarin annabi Isa dan Maryamu. Alladhi fihi yamtaruna, wanda a cikin ta ne suke ta musayya, wannan yace kaza, wannan yace kaza, wannan yace kaza, duk abin da suke fada in ya saba da wannan to ba magana ce ta gaskiya ba. Qaulul haqqi shine abin da Asim yake karantawa da Ibn Abid bin Shami, amma sauran makaranta suna karantawa qaulul haqqi alladhi fihi yamtaruna, ai hadha qaulul haqqi mustara da kabar kenan, wannan ita ce maganar gaskiya alladhi fihi yamtaruna, wanda suke jayayya cikin ta. Anan jayayya ana nufin irin jayayyar da ake yi tsakanin Yahudu da Nasara, da kuma jayayyar da Nasara suke yi tsakanin su. Wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza. Abdurrazzaq As-San'ani ya nakalto daga Ma'mar, shi kuma daga Qatada ibn Da'ama As-Sadusi, a ƙarƙashin faɗin Allah Maɗaukakin Sarki, zalika Isa ibn Maryam qawlul haqq alladhi fihi yamtaruna, yace banu Isra'ila ne suka taru sai suka fitar da mutum hudu daga cikin su, kowane mutane suka fitar da masani daga cikin su bangarori guda hudu, saboda suna jayayya akan lamarin Annabi Isa alaihi salam lokacin da aka daga shi. Wasu suka ce shi Annabi Isa fa shine Allah, ya sauka a ban ƙasa, dan haka ya raya wanda ya raya, ya kashe wanda ya kashe, shikenan ya hau sama, ya koma sama. Wannan su ake ce musu al-Yaqubiyya, waɗanda suka ce Annabi Isa Allah ne, ya sauko da kansa, ya zo yi abin da ya yi ayyukan sai koma. Waɗannan sun fi kama da su ne waɗanda suke maganar wato Annabi Isa alaihi salam, da suke cewa Allah ne, wato Allah maɗaukakin sarki ne ya sauka a jikin Annabi Isa alaihi salam. Wal'iyadu billahi, wai Allah ne ya sauka a jikin Annabi Isa, don haka duk abin da Annabi Isa yake ba shi yake yi ba, waye yake yi? Allah ne yake. Don haka ta wannan abin yasa suke ce masa Allah. An fahimta ko? To kashi na biyu, kashi guda ukun daga cikin hudu suka ce duk ƙarya ku gai, abinda kuka faɗa dinnan ƙarya ne, ba gaskiya bane, ba Allah bane shi. Daga kashi na biyu, kashi guda biyu a ciki, sai suka ce wa na uku, to kai ka faɗi ra'ayinka, yanzu mun ji ra'ayin na farko ya faɗa kuma ƙarya ne, kai me ra'ayinka? Kashi na biyu sai ya ce huwa ibnullahi, ai ɗan Allah ne shi, tunda an haife shi ba tare da uba ba, to ai shi kawai babansa Allah ne, don haka shi ɗan Allah ne. Waɗannan su ma kashi biyu sai suka ƙaryata, suka ce ba gaskiya bane abin da kuka faɗa. To saura kashi biyu, kashi na uku sai suka ce huwa thalithu thalathati, ai shi na ukun uku ne, wato shi ne cikon Allah na uku, shi ne masu cewa Allah, Allah uba, Allah ɗa, Allah ruhi mai tsarki. Kaga alloli nawa kenan? Alloli uku. Da masu cewa Annabi Isa kawai shine Allah kwata-kwata, da masu cewa dan Allah ne, da kuma masu cewa ɗaya ne cikin alloli uku, duk waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya ƙaryata su a cikin Alƙur'ani, kuma ya kafarta su. Lagar kafara alladhina qalu inna Allah, ba sai ka karanta ba Allah, ba da lokaci. Barakallahu fika, yayi sabai ka saki karanta aya ba. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalathatin, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam, ko kaga duk sun ci. Wa qalat al-yahudu Uzair ibn Allah, wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah, duk waɗannan Allah ba dauka kyalai ta su. Mal masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummu siddiqatun kana ya'kulu al-ta'am, yana cin abinci ba yadda za a mai cin abinci kuma ya zama Allah. To duk waɗannan Alƙur'ani ya ƙaryata su. To kashi na ƙarshen su ne suka ce bal huwa abdullahi wa rasuluhu wa ruhu, suka ce a'a, Annabi Isa bawan Allah ne ko manzon Allah ne? Waɗannan kuma su ne nagartattu a cikin Nasara, wanda har yanzu akwai masu bincike wanda suke cewa har yanzu akwai mabiya wannan mazhaba daga cikin Kiristoci, amma dai ba mu sani ina suke ba. Amma dai ana cewa har yanzu akwai su waɗanda su ba su yadda Annabi Isa ɗan Allah ba ne, ba su yadda kuma Allah ba ne, ba su yadda kuma Allah cikin alloli uku ba ne, domin duk magana guda ukun kafirci ne, duk wanda ya mutu yana faɗansu to ya mutu kafiri, ba zai shiga aljanna ba. Yadda za ka shiga aljanna sai ka kaɗaita Allah da bauta, sai ka yadda dukkan annabawa bayin Allah ne, manzannin Allah, su ba Allah ba ne. To shi ne anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu, bayan ya ce qawlul haqq alladhi fihi yamtaruna, sai ya ce ya tsarkake kansa ya ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin, ai ba zai yiwu a ce Allah maɗaukakin riƙe ɗa ba, ba zai yiwu ba, domin shi ɗa gaziyawa ne, da bukata take sa muke son yaya saboda kana so in ka tsufa ka samu masa tireren ka kasan din Allah maka tsawon kwana zan kwana ai dole ka bukaci mai tokara ka ko in har Allah ba ya maka tsawon kwana ko kana da kudi cikin daki in ka tsufa to kana neman mai sanna musu wuji kar gara ta ci dan ba za ka iya ba da kanka an kai jikin kana bukatar masu maka kuma kana ganin cewa dan da kai ka aife shi zaka fi amintuwa da shi akan ka dauko wanda ba shi ba sannan kana bukatar magaji wanda zai gaje ka to shi Allah madaukakin sarki baya mutuwa ballan tana bukaci magaji baya gajiyawa balle bukaci mace mace wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdi shi Allah madaukakin sarki tawaya ne a wajen sa jigina masala ke sa yake takadu samawati tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhidu al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fi samawati wal-ardi illa ati ar-rahmani 'abda laqad ahsaahum wa 'addahum 'adda kulluhum ati yawm al-qiyamati farda Allah ba dokin sarki yake sama ta kusa da kekkeci kasa ma ta kekkeci saboda abin da suka fada saboda sun jingina wa Allah madaukaki da ai bai dace ba ake Allah madaukakin sarki ya rikida to shine Allah ya tsarkake kansa daga maganar da suke fada ma kana lillahi an yattakhila min waladin subhanahu idza qada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun shi fadin ya hukunta abu kawai ya kance da shi kasance ne sai ya kasance haka yayi wajen samar da annabi Isa alaihi salam inna masala Isa inda Allah kama fil adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun kamar yadda yace kasance wa annabi Adam ya kasance haka yace wa annabi Isa kasance kawai ya kasance وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم كما للي الله شيني ubangijina ubangijinku nan daga zalika isa ibn maryama qawlan hatta alladhi hum yamtaruna ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idha qada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun duk wannan maganganun ba maganganun annabi isa alayhi salam magana sa akan ta kare inda yace wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hadike wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya magana sa ta kare anan sai kuma Allah madaukakin sarki ya tsarkake kansa ya fada hakikanin waye annabi Isa kuma ya tsarkake kansa daga tarayya da ake masa da shi sai kuma ya koma ci gaba da maganar da annabi Isa yi sai annabi Isa kuma ya ci gaba da cewa mutanansa wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu kuma lalle Allah shine ubangijina ubangijin a wata qira'a wa in wa anna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada sirat mustaqim Allah shine ubangijina ubangijin ku bauta masa kaga daga nan dai annabi Isa ya tsarkake kansa daga abin da suke dingina masa cewa shi Allah ne dan yana kirin su zuwa kansa haɗu shi da tu da shi su bauta wa Allah shi kai wanda yake nuna addinin annabawa da suka zo da shi shine kadai ta Allah da bauta ginshiki cikin da'awar annabawa shine kadai ta Allah madaukaki da bauta annabi Isa ya bude maganarsa da kadaituwar Allah da bauta ya rufe ta da kadaituwar Allah da bauta yace inni abdullah kaga farko abin da fara fada kenan da yazo karshe ce wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu kuma lalle Allah shine ubangijina ubangijinku ku bauta masa hada siratal mustaqim wannan shine tafarki wanda yake bade dace an samu sabani shine Allah ce fakhtalafa al-ahzab min bayni shine suka musu azizar sabani saboda abubuwan mamaki da annabi Isa ya zo da su da Allah ya ba shi dama ya tada matacci ya warkar da maran lafiya da izinin Allah ya warkar da makamu wanda aka haife shi da makanta ya warkar da kuturu duk da izinin Allah ya san an ta wani abu kamar tsuntsu kuma ya koma tsuntsun ya tashi bi idnillah da ba ku labarin abin da kuka aje a gidanku duk wannan ayoyi ne da Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi Isa alaihi salam to wannan ya kawo mabiyansa suka dinga sabani wannan su ce kaza ne wannan su ce kaza ne har yanzu ba a haɗu ba kuma har yanzu sabanin baya karewa tsakanin su akan wai waye ne annabi Isa me shi ba abin da yake da matsala a cikin addinin kristanci irin maganar allantakar annabi Isa saboda in dana tattauna kan wannan to gaskiya ido zai daina fata saboda ko a cikin littafin su cike 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 yake da maganganu waɗanda ake cewa abu dan adam takar annabi Isa alaihi salam
kuma amma a ce Allah ne kuma sun ce an kashe shi
da Allah ka cikin kano da sun ce Allah ne kuma suka ce aka Yahudawa sun cire shi ya mutu har aka yi cross wanda ake alamta rataye wa annabi Isa da kai kuma Allah a rataye shi to shi wanda ya rataye shi kuma bi gare shi da Allah ai an ce duk abin da ya koro eh me ya dawo kike to abin da ya koro zo mu huta eh ya huta zafi kuma kai ki bala ba in har aka ce shi Allah ne kuma sai wasu suka zo suka kashe shi to su wanda suka kashe su me kenan Allah ya soka za mu dafa ta anan abin da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada abinda muke kuskure Allah ya kai mana kamar yadda aka saba gobe 27 ga watan Ramadana insha Allah gobe za mu rike tafsirin alqur'ani da muke gabatarwa a wannan masallaci wato alqur'ani akwai daɗi ma in ana yi in Ramadana ya fi daɗi ne nan in ana yi mai yin baya so ya bari masu jin ba ka so a bari amma kuma dole za a bari Allah ya mana albarka Allah ya samu dace وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته